الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 13 رمضان هجرة تدبود داري حدود 40 بقي يداتي لأكو غواتهم أكو شكرة تدبود يدى 20 شدة muna cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yau zamu karanta aya ta 18 insha Allah ita wannan aya tana dauke da bayanin zuwan karshen duniya bayanin zuwan karshen duniya Allah madaukaki ya ce
zahal يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ الله يَتَعَى أَكْوَيْ أَبِنْدَ كَافِرَيْ سُكَيْ جِرَى إِنْ بَنْدَ زُوَنْ سَاعَةَ إِنْ بَنْدَ سَاعَةَ an ta'atiyahum baghtatan za ta zo musu kwatsam faqad jaa ashraquha tu haqiqa alamumin ta sun zo fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum to yaya tunatarwa za ta amfane su idan sa'ar ta zo kaman wannan ana kiransa al-isti'aratu tahakkumiyya za ga ni ta bayanin malaman tafsiri wato tambaya ce da Allah yake yi saboda ya fito da wautan mutum ana tambaya ne saboda shi mutum ya gane yana cikin wauta shi yasa Allah ya wannan tambayar ba wai ana neman amsa bane fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum Allah yana cewa ma'anar kalam anna sa'ata mau'iduhum anna sa'ata mau'iduhum sa'ar karshe wato shine alƙawarin da Allah ya maka kafiri saboda duk wani sauki da dan adam ya ga yana samu saboda duniya bata kare bane abinda yasa kaga muke cikin walwala saboda duniya bata kare bane to amma Allah yana cewa inna sa'ata qaribatu minhum sa'ar ba wai ba za ta zo bane za ta zo bayan kuma cewa za ta zo ta ma kusa to shine sai Allah yake tabbatar da haka sai wannan tambaya fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum wato kaifa ya hasulu lahumu dhikra yaya tunatarwan za ta amfani mutun idza ja'atuhum sa'a idan sa'at tazo wato idan dai duniya tazo ita zo karshe to azu bai da amfani bai da tasiri saboda wannan lokaci ko kai imani imanin ba zai maka amfani ba shi yasa Allah yake me ma'anan wa'azin kamar tambaya ce da ake yi ta nuna cewa mutane suna cikin wauta Allah ya sa mu gane akwai aya mai kamar da wannan mai kamar da wannan suratu Zukhruf aya ta 66 hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum
hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum ba'tatan wa hum la yashhadun
kaga ayoyin biyu suna da kamanni Allah madaukake ya ce hal yanzuruna illa sa'a akwai abin da mutane suke jira face sa'a za ta zo musu an ta'tiyahum bagta kaga kamar yadda ya faɗa a nan sa'ar za ta zo ne kwatsam me ake nufi da kwatsam sai ya fassara shi wa hum la yash'urun mutane ba su yi tsammani ba kaga Allah ya fassara abin da yake nufi da kwatsam bagtatan to wannan aya ta 18 ta suratu Muhammad tana da abubuwa guda hudu da ya kamata mu sani na daya Allah madaukake ya ce akwai abin da mutane suke jira face sa'a to wannan sa'a me take nufi menene sa'ar da Allah yake magana a kanta a nan to idan da zaka dubi alqur'ani zaka ga sa'a ta zo da ma'ana kashi uku ma'ana kashi uku kuma waɗannan duka sun zo a tsarin larabci sannan kuma akwai dalilansu a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah misali al-lisanul arab a mujallalin hudu shafi na 749 ibn manzur yace as-sa'atu juz'un min ajza'il layli wan nahari ba kamar yadda muka dauka bane idan aka ce sa'a guda a yanzu sai ka dauka awa daya ba haka bane kalmar sa'a tana nufin lokaci lokacin nan ba shi da kima da rana ko da daddare mutum yana iya cewa na jira wani tsawon sa'a a yanzu sai a dauka awa guda kenan wato minti 60 amma a larabcin alqur'ani ba haka bane saboda alqur'ani ya zo tun kafin a kirkiro agogo to don haka idan aka yi maganar sa'a ba za ka dauka ka auna shi da abin da agogo yake nufi ba amma hakika kalmar sa'a tana da ma'ana kashi uku indai a cikin alqur'ani ne tana daukan ma'anar wani yanki na lokaci wanda ba a faɗi yawansa ba tana daukan ma'anar ƙarshen duniya na uku tana daukan ma'anar farkon lahira alqur'ani idan ya kawo kalmar sa'a ba ta wuce ma'ana uku din nan kuma haka ma in kaga kalmar a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna daukan ma'ana uku din nan misali akwai aya ta 55 ta suratu Rum wannan ayar za ta iya baka misali da abinda muke fada Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu
wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun
kaga ita wannan aya ta dauki ma'anar sa'a guda biyu ita kadai tana da bayani akan sa'o'i guda biyu kuma Allah bai bambanta su ba ya kawo kowace da ma'anar sa'a wa yawma taqumu sa'atu ranar da sa'a za ta tsaya kaga nan ma yana magana sa'a za ta tsaya me yake nufi to sai ya ce yuqsimul mujrimuna masu laifi za su rantse ma labithu ghayra sa'a ai ba su jira ba face sa'a daya kaga wancan sa'a ta farko ai ba wannan ta biyun bace wancan sa'an sai da ta tsaya sannan masu laifi suke tunanin ai ba su jira ba face sa'a wato wani yanki na lokaci shine Allah ce kadhalika kanu yufakun wa don haka abinda suke nufi da abinda Allah yake nufi da sa'a ta ƙarshen alwaqtu allazi taqumu fihi alqiyama lokacin da kiyama za ta tsaya kaga don haka sai ce wa yawma taqumu sa'atu wannan kalma ta as-sa'a ba wai ƙarshen duniya bane ranar da kiyama ta tsaya saboda idan ƙarshen duniya ta zo kafiri baya magana mutuwa yake kashe mutane ake idan aka yi tsawa Allah yana hallaka mutane ne gaba daya amma da aka ce sa'a ta tsaya masu laifi suna magana ashe ba karshen duniya bane ina ne farkon lahira don haka yasa sawoyi guda uku din nan duk bayanin su ya zo a cikin alqur'ani kuma wannan yana cikin bayanin ibnu manzur yace fa in summiyatul qiyamatu sa'atan fa ala haza don haka yasa idan Allah yana son ya kira kiyama yana kiranta da sunan as-sa'a idan Allah yana son ya magana akan karshen duniya yana kiransa da as-sa'a idan Allah yana magana akan tsayuwar hisabi yana kawo kalmar as-sa'a yanayin magana shi yake fassara manufar aya yanayin magana da tazo to kuma wannan abu ne sananne kamar ta bayanin al-Imam Ibrahim bin Muhammad az-Zajjaj daga cikin masana na zamanin farko Allah ya masa rahama ya rasu a hijira ta 311 yace idan aka ce as-sa'atu ismun lil waqti alladhi yus'aqu fihi al-ibadu sunan lokacin da Allah zai karbi rayukan bayi gaba daya yan adam za su mutu da duk wata halitta wal waqtu alladhi yub'asuna fihi lokacin da za a tayar da mutane kuma a lahira wa taqumu fihi al-qiyama ranar da kiyama take tsayuwa ita ma ana kiranta me as-sa'a summiyat sa'a me yasa sai yace li annaha tafja'u an-nasa fi sa'atin abinda yasa Allah ya kira kowanne sa'a saboda dukkan suna zuwa kwatsam lahira idan karshen duniya zai zo ba za ka sani ba zai zo kwatsam idan farkon lahira zai zo kwatsam haka duk suke zuwa saboda kai sa sai Allah ya ba mu kowanne suna as-sa'a saboda mene ya annaha tafja'u an-nasa fi sa'atin fayamutu al-khalqu kulluhum inda sayhatil ula idan akai tsawa na farko duk wata halitta mai rai za ta mutu allati zakarha fil qur'an domin in ba manta ba ai mun karanta a suratu yasin in kanat illa sayhatan wahida fa idza hum khamidun tsawa guda za a yi shikenan sai gashi mutane wato gaba daya sun mace fa idza hum saki tuna sun yi tsit shine ake nufi da khamiduna wato duniya ta ji ana ta hada a ƙara gashi nan ko ta ina sauti na tashi amma idan aka yi busar kaho Allah ya ce fa idza hum khamidun zaka ji duniya ta yi tsit babu motsi ko daya kadmatu wasaru bi manzilatir ramadi komai ya mutu duniya ta zama tamfar toka al-khamidu shi yasa Allah ya kira shi yace khamiduna saboda ana nufin me ana nufin samituna duniyar gaba daya ta yi shiru wannan zaka gani tafsirin da malamai suka yi ba ita wannan kalma da aka ce al-khamidu yana iya zuwa da al-hamidu sannan yana zuwa da ma'anan as-samitu wannan yana kitabu mukhtarus sihah na al-imam ar-razi shafi na 321 haka nan tafsirin al-imam al-qurtubi suratul an'am aya ta 31 al-imam al-qurtubi shi ma ya haka ya faɗa yace summiyatul qiyamatu sa'a me yasa aka kira kiyama da suna as-sa'a kaga karshen duniya as-sa'a farkon lahira as-sa'a me yasa Allah ya kira lahira da suna as-sa'a kaga mun samu fahimta guda malamai suna cewa saboda suna zuwa kwatsam akwai wanda ya faɗi wannan to shi kuma al-Imam al-Qurtubi ya ce abinda yasa aka kira lahira as-sa'a li sur'atil hisabi fiha saboda hisabin bai da wahala wato shine sai Allah ya ce kamar sa'a guda ne saboda hisabi ga Allah abu ne mai sauki duk da mutane na da yawa amma kuma Allah zai musu hisabi a cikin sauki to galibi sunan da tafi idan Allah yana son ya bayana akan ita kiyamar kanta to zai kawo kalmar ta al-kiyama amma idan Allah yana bayani game da aukuwar wannan lokaci to sai ya kira shi da as-sa'a al-kiyama ana nufin tsayuwa wanda shi naqibul julus shine kishiyar zama da kaji an ce al-kiyama ai ka san babu zama saboda ka tsayuwa ce shi yasa Allah ya kira ta ranar kiyama domin tsayuwa za a yi al-qiyamatu yawmul ba'si wal hisab shi yasa zaka ji Allah ya kira ta yawmul ba'si ranar tayarwa daga kabari yawmul hisab ranar hisabi yawmul qiyamati ranar tsayuwa don ba zaka ce da Allah ku bani aran kujera in zauna ba ba wanda zai baka ba ma kujera yawma yaqumun nasu li rabbil alamin rana ce da mutane za su tsatsaya saboda me saboda hisabi na Allah mai iko da talikai shi yasa ake kiransa yawmul qiyama yawma yaqumun nas to wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani anan Allah ya ce da yake magana suratu Muhammad da ya kawo kalmar ta sa'a me yake nufi kaga zaka iya ganewa ƙarshen duniya ba farkon lahira ba domin a wurare da yawa cikin alkurani idan Allah ya kawo as-sa'a din kalmar tana daukar ma'anar kiyama amma a wannan aya zaka iya ganewa ba kiyama bace me yasa saboda Allah ya ce faqad jaa asharatuha kaga ashe ba lahira bane wato Allah yana magana ne akan me ƙarshen duniya wato dadin da dan adam yake samu kawai amma salamuni saboda duniyar bata kare ba amma ta duniya ta kare to kwanciyar hankali ya kare ga dan adam sai wanda ya shiga aljanna Allah ka samu komar mu kenan to sai abu na biyu da ya kamata mu lura a ita wannan ayar har yanzu Allah ya faɗa mana wani abu na biyu yace ta'atihim bagata فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة wannan sa'ar za ta zo musu ne kwatsam to kaga Allah ya gama sanar da mu ilimi game da yanda kiyama za ta zo yanda duniya za ta zo ƙarshen ta yanda duniya za ta zo ƙarshen ta babu dan adam da zai sani kuma wannan shine dan kalmar da Allah yake nufi da bagtatan kenan don haka duk wani labari da kaji wanda ake ce maka ga shekaru da suka rage ma duniya wannan labari ka ce ƙarya ne wannan labari ka ce ƙarya ne kuma galibin malaman da suke ba da labarin nan suna dogara ne da littafin al-Imamu Suyuti al-Imamu Suyuti yana da wani littafi da ake kira al-Hawi lil Fatawi wannan littafin ya dinga littafi ne hanjin jimina akwai ilimi mai amfani akwai kuma mara amfani to a cikin littafin yayi maganganu masu yawa kuma al-Imamu Suyuti malamin hadisi ne ba shakka amma yana da ra'ayin aiki da hadisi mai rauni kuma ba ma mai rauni ba sai ya zamanto ya kan ma yi aiki da hadisin da ya tabbata ƙarya ne wanda za ka gani a mujallar na biyu shafin 249 a littafin sai ya yi magana a kan ita duniya gaba ɗaya shekaru nawa Allah ya bata sai al-Imamu Suyuti ya ce inna muddatad duniya sab'atu alafi sana wai duniyar gaba ɗaya Allah ya bata shekara 7,000 ne shekara 7,000 wai duniyar daga farkonta zuwa ƙarshenta 7,000 ne kawai wa anna nabiyya bu isa fi awakhiril alfi sadisa to da aka cika shekara 5,000 an shiga na shida idan an ce an yi shekara 5,000 kaga saura 2,000 duniya ta ƙare kenan dan ya ce 7 ne to sai Allah ya aiko Annabi Muhammad bayan an samu shekara 5,000 da kusan rabi kaga kenan 5,000 da kamar 500 sai Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce Allah ya aiko Annabi a ƙarshen shekara ta 6,000 kaga ya nuna fi nisfi sani minha wato bayan an wuce ma 5,500 kaga kenan ma an shiga kusan rabin 6,000 to idan da za ka yi lissafi daga bayanin al-Imamu Suyuti yanzu da ya kamata a ce mun fara tara kayanmu saboda duniya ta zo karshe to kuma sai ya dinga kawo hadisan hadisan da ya dinga kawo wannan ko duk basu da asali zakar al ahadith wal athara hadisai ne maganganun malaman farko ne lati sadalla biha ala zalika yana ta kafa hujja cewa duniya fa shekara 7000 ne kuma an riga an cinye don annabi ya taho ya ma tafi kuma abin da ya rage din ma babu babu ma abin da ya saura duniya ta zo karshe kawai falau kana sahihan la kana kullu ahadin ya'lam mata takumu sa'a ai abin da yasa malamai suka ce ƙarya ne saboda inda a ce dalilan gaskiya ne inda a ce dalilan gaskiya ne shekara 7000 ne to tunda shekara 7000 ne ashe kowa ya san abin da ya rage ma duniya tunda ka san 7000 kuma gashi an cinye ma 5,500 ai ka gane abin da ya saura to idan ya tabbata haka ya zamu da wannan aya bal ta'tiyahum bagtatan za ta zo musu kwatsam kaga kenan maganar ya zama tana karo da wannan aya Allah ya ce zai zo kwatsam dan haka yasa duk wata hujja da aka kawo wanda take nuna maka cewa an san yawan abin da ya rage ma duniya wannan labarin ƙarya ne wanda shine zaka ga an ce aya annabi ya ce ba zai kwanta a kabarin sa tsawon shekara kaza ba to idan an san yawan shekarun da annabi zai kwanta a kabari ba kaga an san yawan shekarun da ya rage ma duniya zai zama kenan kullu ahadin ya'lam mata takumu sa'a kowa ya san yaushe sa'a za ta tsaya to gaskiya wannan ya saba ma tsarin alqur'ani shi kuma alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuwa babu tubka da warwara idan Allah ya faɗi magana a farkon alqur'ani wannan magana haka zaka same ta a ƙarshen alqur'ani kaga nan muna maganan suratu Muhammad فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ساعة ذات زوم سقطم إذا كذا سورة الأحزاب آية 60 الله يسألك الناس عن الساعة
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا
كذا مثال سورة الأحزاب كنم يسألك الناس متاني سنة تنبيرك عن الساعة جمد ساعة كذا نما الله بفجم أجد في با فرقن كرشان دنيا كو فرق الله هرا أما تين يوم مجانا ذاك جاني الله ينا مجانا ساعة كرشان دنيا sa'ar karshen duniya ya sa Allah ya ce kul innama ilmuha indallah sanan sa yana wurin Allah kaga anan Allah bai ce ga yawan shekarun ba ai kamar yanda a suratu Muhammad yace ta'tihim bagtatan za ta zo kwatsam kaga kuma a suratu al-ahzab haka arin Allah ya faɗa innama ilmuha indallah to amma akwai abin da Allah ya faɗa bai ce ga yawan shekarun da ya rage ba amma sai ya ce wa mayudirika la'alla sa'ata takunu qariba ba mamaki fa sa'ar karshen duniyan nan kusa ne kaga abinda Allah ya faɗa yace ba mamaki fa sa'ar karshen duniyan nan kusa ne in ka dubi tafsirin Ibn Kasir abinda Ibn Kasir ya faɗa kenan yace yaqulu Allahu mukhbiran li rasulihi Allah yake magana ga annabi annahu la ilma lahu bisa'a Allah yake gaya ma annabi kai kanka baka san yaushe ne sa'ar karshen duniya ba yas'alunaka an sa'a suna ta tambayar ka yaushe ne karshen duniya kul ka ba su amsa innama ilmuha indallah sanan sa yana wurin Allah kaga Allah yana ce ma annabi kaga duk wanda ya tambaye ka yaushe duniya za ta kare ka ce ban sani ba Allah shi ya sani kaga Allah yana gaya ma annabi kar ka yadda ka gaya musu cewa ga abin da ya rage ma duniya me kawai annabi ya Allah ya karantar da shi wato Allah yana gaya masa in sa'alahu nasu an zalika idan ma wani ya tambaye ka shekara nawa ta rage ma duniya sai ka ce wannan kuma yana wurin Allah inna ma ilmuha indallah kaga Allah ya koyar da annabi amsa to sannan kuma sai Allah ya shiryar da annabi arshadahu an yarudda ilmuha ila Allah azza wa jalla kama qala wanda ba nan kadai bane ba nan kadai bane kaga nan suratul ahzab ne in ka dawo suratul a'rafi ba shakka nan ma haka zaka gani. To abin da ke faruwa shine suratul ahzabi madina Allah ya saukar da ita ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ai ghazwatul ahzabi an yi shi ne a garin Madina, amma suratul a'rafi a Makka Allah ya saukar da ita ga manzon Allah. وهي مكية وانم هي مدنية وتلك مكية فاستمر الحال شين ابن ابن كثير فدا وتشي النبي تنينا غرم مكة سي امرتن بها يا رسول الله شكرا نو يرجي ما دنيا سي الله يجي تو كتي مسو انما علمها عند الله ده النبي داو مدينه فا نما دي يا زما دي سيم انسر شين ابن ابن كثير يكي تشيوا فاستمر الحال في رد علمها الى الذي يقيمها اماير ده علمين يوشه ne karshen duniya ga wanda shi zai kawo karshen duniya. Amma kawai abinda zaka rika ga yawa mutane shine wa ma yudrika la Allah sa'ata takunu qariba ba mamaki sa'ar karshe ta zo kusa. Ya akai annabi ya san da haka, ya ma san da haka ne saboda Allah ya saukar da wata sura da take gaba wanda ake kira suratul qamar. Iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar. Ya akai annabi ya san sa'ar karshe ta zo kusa saboda Allah ya faɗi wannan. Iktarabatis sa'a, sa'ar karshe ta zo kusa, wan shaqqal qamar, wata ya tsagi. To kaga annabi ya san sa'ar karshe ta zo kusa ta alamar da ya gane kenan. Haka kuma wancan aya ta suratul azabi wa ma yudrika la Allah sa'ata takunu qariba, haka nan farkon suratul anbiya'i iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iktaraba lin-nasi hisabuhum, nan kuma kaga ba karshen duniya ba. Allah yana magana akan tsayuwar lahira. Tsayuwar lahira ta matso amma mutane na ta gafalta, inji Allah. Iktaraba lin-nasi hisabuhum, lokacin hisabi ga mutane ya matso. To kaga ta nan ma sai annabi ya gane ashe dai kiyamar ta kusa karewa, a duniya ta kusa karewa, domin sai duniya ta kare sannan lahira za ta tsaya. Kaga a can yace wa ma yudrika la Allah sa'ata takunu qariba, sannan kuma a suratul anbiya'i Allah madaukake yace iktaraba lin-nasi hisabuhum, kuma a suratul qamari fa Allah madaukaki ya tabbatar ma annabi iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamaru. To waɗannan kalmomi su suka sa annabi ya tabbatar duniya ta zo kusan karewa saboda mai duniyar shi ya faɗa da kansa. Don haka a yau inda zaka ce duniya ta kusa karewa ba kai kuskure ba, saboda ayoyin alqur'ani sun faɗa, aya ba ɗaya ba ba biyu ba sun faɗa. In ka dubi bayanin Muhammad al-Amin al-Shankiti a tafsirinsa Adwa'ul Bayan ya juz'i na shida shafin 604, dan yana magana game da suratul Nazi'ati. Ka san ita ma suratul Nazi'ati a ƙarshenta Allah ya faɗi haka, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Suna tambayanka game da al'amarin sa'a, sai Allah ya ce ila rabbika muntahaha, ai ƙarshen iliminta yana wurin Allah, don haka ba aikinka ba ne. Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, me aikinka? Innama anta munziru man yakhshaha, aikinka shine gargadin mai tsoron ƙarshen duniya. Don ba kowa yake tsoron ƙarshen duniya ba, saboda haka wanda baya tsoron ƙarshen duniya bai damu da annabi Muhammad ba. In ka ga mutum yana sauraron wa'azi da ya damu da ƙarshen duniya, ya tabbatar annabi Muhammad gaskiya yake faɗa. To Muhammad al-Amin al-Shankiti da ya kawo wannan sai ya ce hadhil ayatul karima tadullu ala anna waqta qiyamis sa'ati, waɗannan ayoyi da suka zo a suratul Nazi'ati suna nuna mana cewa sa'ar ƙarshen duniya da sa'ar tsayuwar lahira la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla, babu wanda ya san su sai Allah. Ai ka ji abinda Allah ya ce, yas'alunaka anis sa'ati, suna ta tambayanka game da sa'a, sai ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha wa la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla. Sai cewa ma'lumun annama innama, in ka lura da wannan kalma da Allah ya kawo, innama anta munziru man yakhshaha. Innama din nan hasurun Allah ya takaita iyakar aikin manzon Allah an takaita. Innama anta, iyakar aikin ka fa ya kai Muhammadu, kaga kenan wannan ba aikinsa bane. Wannan gurbin na sanin al'amarin karewar duniya, wannan ilimi ba na manzon Allah bane. Shi yasa Allah ya kawo innama da larabci sigatu hasirin. Fa ma'anal aya inna sa'ata la ya'lamuha illa Allah wahdahu. Saboda kai sa a ƙarshen suran Allah yake tabbatar mana babu wanda ya san yaushe duniya za ta tashi sai Allah shi kadai. Kuma har yau ma za ka iya ganewa, saboda duk masana kimiyya masu ilimin sararin samaniya za ka ga suna cewa ai duniyan nan budurwa ce har yanzu. Abinda suke faɗa kenan, wai budurwa ce. Saboda haka nan gaba ana ganin za ta yi shekara wajen biliyan hudu. Ka zauna kana jira. Saboda haka yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye ilimin, domin abin da Allah yake cewa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya bashi ilimin da bai ba mu wani ba, idan Allah zai gaya ma annabi innama anta munziru, aikinka kawai Muhammadu ka yi gargadi ga mai tsoron sa'ar ƙarshen duniya. To idan annabi Muhammad Allah zai ce bai sani ba, kana zaman akwai wani ɗan adam da zai iya sani? Saboda haka yasa duk inda ilimin bature ya kai, sai Allah ya ta nuna mana sauranta. Saboda mai ka miƙe ƙafa kai ta shafoliya. Dama abinda Allah ya faɗa mana mu da yake mun yi imani, Allah ya ce an ta'atiyahum baghtatan, sa'a za ta zo musu ne kwatsam. Don haka yasa babu wanda ya san zuwanta sai Allah. Duk wani malamin tafsiri haka zai tabbatar maka, saboda ayoyin suna da yawa. Misali Ibn Kasir ya ce laisa ilmuha ilaika, da Allah ya ce innama anta munziru man yakhshaha. Me ake nufi laisa ilmuha ilaika? Sanin yaushe ne ƙarshen duniya ba aikinka bane ya Muhammad. Wala ila ahadin min al-khalqi, ba ma kai kadai ba, babu wata halitta da ta iya sanin yaushe ne duniya zai tashi. Bal maradduha wa marji'uha ila Allah azza wa jalla, ana mayar da ilimin ne zuwa ga Allah shi kadai. Fa huwa alladhi ya'lamu waqtaha ala ta'yin, Allah shi ya san lokacin karewar duniya akan asali yawan abin da ya rage shine at-ta'yin. Don haka Allah ya san abin da ya rage ma duniya, in shekaru ne, in watanni ne, in kwanaki ne, in sa'o'i ne, in mintuna ne. Allah shine ya san cikakken ilimi game da abin da ya rage ma duniya. Don haka yasa babu wani ɗan adam da za ka samu wanda zai tabbatar ya kore ya gaya maka a cikin Alkur'ani akwai inda aka samu wata hujja da take nuna ɗan adam zai iya sanin abin da ya rage ma duniya. Wallahi Alkur'ani bai bada wannan gibin ba. Gaba ɗaya Alkur'ani babu ta inda za ka kafa hujja da shi ka ce za ka iya gane ragowar duniya. Abinda duka Alkur'ani yake nunawa ba mai sani sai Allah. Shi yasa malaman sunna kaf suka dira akan al-Imam Suyuti. Duk waɗannan dalilai da ka dinga kawo a littafin nan ba su inganta ba. Waɗannan dalilai ba gaskiya ba ne. Duk wani dalili da za ka samu, idan ma aka ce ma hadisi ne, to ba shakka ƙarya aka yi wa manzon Allah. Saboda annabi ba zai taɓa faɗin maganar da ta saɓa ma nassin Alƙur'ani ba, sai dai maganar da take ƙarfafa abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Akwai littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da ake kira Manarul Munif, Al-Manarul Munif. Wato ya littafin ne saboda ƙara tace Kitabul Mawdu'at na Ibn al-Jawzi. Littafin yana da albarka gaskiya, saboda littafin ne da yake gaya maka hadisan ƙarya, musamman hadisan da aka gina hukunci ko aka gina wata fahimta mai ƙarfi akan su. alhali kuma hadisan ba su inganta ba dan ana samu haka zaga mutane sun dogara da wata ibada an dage ana yin ta kuma bata inganta ba misali kaman ibadan watan rajab da ibadar rajab da azumin rajab gaba dayan su babu wanda ya inganta daga manzon Allah babu hujja guda daya amma saboda yawan dalilan kikenan sai mutane suka rinjaya ta ce maka wannan azumin tsofi ne yana da lada na haka tsoho ya kama azumi tun daga watan rajab ya hada da sha'ban hada da ramadan wannan ai musiba ne wannan ai ba ibada bace musiba ce manzon Allah bai taba yin haka ba a rayuwarsa bai taba yi ba kuma yanda Aisha ta faɗa ka san kuma duk inda ka kai ga son rahamar Allah ba za ka kai manzon Allah ba annabi bai taba yin haka ba a jera watanni ana ta azumi hanawa ma annabi yake idan ka dubi al-manarul munif na ibnu kamil jibza to zaka rika ganin hujjoji game da ire-iren waɗannan hadisai da ba su da amfani mutane sun dogara da su kuma ba gaskiya bane to idan ka dubi shafi na 80 a littafin al-manarul munif ya dinga kirga dalilai waɗanda malamai suka dogara da su wanda daga ciki akwai al-imamu suyuti da yake ta dogara da waɗannan hujjoji wannan dalilan duka suna littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya al-Manarul Munif wanda ya yi magana akai yace minha daga cikin waɗannan dalilan mukhalafatul hadis sariha al-Qur'an zaka ga hadisi yana saba ma al-Qur'ani qarara to idan ka ga hadisi yana karo da al-Qur'ani qarara yace to wannan ka tabbata ba gaskiya bane sai yace ka hadisi miqdarid duniya kamar hadisin da ya bayanin abin da ya rage ma duniya wa annaha sab'atu alafi sana hadisin ya nuna wai duniya shekara 7000 Allah ya bata wa nahnu fil alfi sabi'a kuma muna ma cikin shekara na 7000 din wannan ta bayanin Ibn al-Qayyim kenan to idan a zamanin Ibn al-Qayyim yana cikin 7000 ai kaga mu yanzu muna cikin bonus ne dan duniyar ma karshe lokacin ya wuce an ƙara mana ragowa me yiwa shi yasa muke ci domin tsakaninmu da Ibn al-Qayyim a yanzu an samu shekara kusan 500 da wani abu shi yana maganan yana ana cikin shekara ta 7000 kaga 7000 ma ya kare sai cewa hadha min abyanil kazibi wannan yana daga ƙaryar da tafi bayyananniya saboda ƙarya da ta tabbata ƙarya ita ce ƙaryar da ta fito zahiri tana karo da ayar al-Qur'ani duk maganar da suke karo da ayar al-Qur'ani kana da damar ka ƙaryata ta kai tsaye musamman idan babu wata hujja da take ƙarfafa wannan fahimta li'annahu law kana sahihan lakana kullu ahadin aliman bi annahu qad baqiya lil qiyamati min waqtina hadha da kenan da gaskiya ne ba shakka da kowa da sani to amma me Allah ya faɗa a suratul a'raf aya ta 187
yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
yanzu kaga wannan a farkon alqur'ani ne inda suratul a'raf ita kuma suratul nazi'at tana karshen alqur'ani abinda ibnu al-qayyim jawziyya yake cewa zaka ga magana ta zo daya da yake maganar Allah ne yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suratul a'raf kenan qul innama ilmuha inda rabbi kace sanin karshen duniya yana wajen Allah mahaliccina la yujalliha liwaqtiha illa huwa babu mai iya gano lokacin sai Allah insha Allah yace sakulat fi samawati wal ardi wannan ilimin yayi ma sama da ƙasa nauyi yayi ma sammai da ƙasa nauyi me yake nufi babu wanda ya sani daga dan adam zuwa ga mala'ika ko aljani babu halittar da ke zama a ƙasa ko a sama wanda Allah ya bashi ilimin ya gane abin da ya rage ma duniya to dan haka yasa duk ilimin bature sai Allah ya nuna mana ma da saura akwai saura la ta'tikum illa bagta kaga mun saki samun dalilin da ya dace da abin da Allah ya faɗa a waccan aya ta suratu Muhammad in illa sa'ata an ta'tiyahum bagtatan ba za ta zo muku ba face kwatsam la ta'tikum illa bagta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah sau biyu Allah yana maimaita wannan aya guda ya faɗa a farkon ayan qul innama ilmuha indallah inda rabbi yazo ya sake faɗa a ƙarshen aya qul innama ilmuha indallah aya guda amma Allah yake ce mana ka gaya musu sanin yaushe ne ƙarshen duniya yana wurin Allah to kuma haka in ka dubi ƙarshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a kaga duk inda ka duba cikin alqur'ani sama ne ƙasa ne tsakiya ne sai kaga amsar guda ne babu ta inda mutum zai iya gane shekarun da suka rage ma duniya inna allaha indahu ilmus sa'a ai Allah a wurinsa ne ilimin sa'a yake shi kadai wurinsa ne kuma in ka dawo ga hadisin manzon Allah wanda Ibnul Qayyim Jauziyya ya faɗa a littafin Al-Manarul Munif dan wannan ayar shi ya kawo ta bayan ya kawo ta ya kawo hadisin manzon Allah kaga Allah ya faɗa a suratul Luqman inna allaha indahu ilmus sa'a ya faɗa a suratul Naziati yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ya faɗa a suratul A'rafi to sai kawo hadisin manzon Allah la ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah wanda kuma hadisin manzon Allah ne hadisi ne ingantacce yana sahihul jami'i sagir hadisi 2884 inna la ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah babu wanda ya san yaushe sa'ar karshe za ta tsaya sai Allah to kaga ga ayoyi ga hadisai don haka babu ta inda zai yi wa ɗan adam ya san iya abin da ya rage ma duniya babu wanda zai iya sani duk inda kaga ana cewa ai duniya kaza ya rage wannan shirme ne Ibn Kathir akwai littafin da ya rubuta da ake kira An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim bayan yana da littafin tarihi sai kuma ya kokarin rubuta wato ya rubuta littafin Al-Bidayatu wan Nihaya Al-Bidaya farkon duniya shi kuma wannan littafin fa sai ya kira shi An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim ƙarshen duniya wato kamar ya rubuta tarihin farkon duniya kuma ya rubuta abubuwan da za su auku a ƙarshen duniya to wasu sukan ware shi a matsayin littafi mai zaman kansa kuma gaskiya ya fi zuwa haka ana ce mar kitabun Nihayatu fil Fitan wal Malahim yakan zo ma in volumes to a farkon littafin shi ma Ibn Kathir ya ce lam yasbut fi hadisin anin nabiyyi ba a taɓa samun hadisin da ya tabbata daga annabi Muhammad ba annahu haddada waqta sa'ati bi muddatin mahsura cewa annabi ya iyakance duniya ga yawan lokacin da ya rage mata babu inda aka samu wata hujja mai inganci akai wa innama zakara shay'an min ashratiha amaratiha alamatiha amma annabi yayi ta faɗa mana alamominta kaga kenan amma dai a ce shekarunta shekarun da suka rage babu hujja alaman zuwanta wannan akwai hujja sai yace wallazi fi kutubil isra'iliya inda zaka dubi littafan banu isra'il kutub banu isra'iliyin wa ahli alkitab min tahdidi ma salafa domin galibi waɗannan dalilai an ciro ne daga Bible da sauransu daga littafansu za ka ji suna cewa ai ga abin da ya saura ma salafa bi ulufi wa mi'atin min as-sinin kan nasa ghairu wahid min al-ulama malaman suna sun tabbatar ala takhti'atihim fihi duk inda aka samu koda ba musulmi bane koda a wani littafi ne littafin Bible ko Attaura ko wani abu haka wani ya ce maka ga abin da ya rage ma duniya to karka yadda ba gaskiya bane malaman sunna suna tabbatar da yana daga barnar da su ahlul kitabi su kai ma littafin Allah wa hum jadiruna bi zalika haqiqiyun fihi saboda ka duk malamin da ya nuna cewa babu mai iya sanin karshen duniya wannan gaskiya ne kaza kullu hadisin wannan duk bayanin Ibn Kasir ne yace duk wani hadisi warada fihi tahdidu li waqti yawm al-qiyama ala ta'yin duk wani hadisin manzon Allah idan har ya nuna maka ga yawan shekarun da ya rage ma duniya sai yace la yasbutu isnaduhu isnadin sabai inganta ba to wannan ba shakka kaga malamai masana hadisai biyu kenan wanda akwai Ibn Hajar da shi ma yayi maganganu a littafin Fathul Bari dangane da waɗannan hadisai kaga mun samu Ibn al-Qayyim Jawziya masanin hadisi ne mun samu Ibn Kasir masanin hadisi ne kuma akwai al-Imam as-Sakhawi shi ma yana da littafin da ake kira al-Maqasidul Hasana in ka dubi shafin 444 ya kawo waɗannan dalilai ya nuna ba gaskiya bane duk wani masanin hadisi zai gaya maka inda duka karanta an ce ma ga abin da ya rage ma duniya ƙarya ne to wannan shine abu na biyu dalili kuwa saboda Allah madaukaki ya ce fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum bagtatan saboda ka mu tabbata ita sa'ar ƙarshe za ta zo mana kwatsam ne to sai abu na uku wanda Allah ya faɗa a cikin wannan aya sai ya ce faqad ja'a asharatuha to ai sharadin tsayuwar sa'a din wato sharuddan tsayuwan sun riga sun zo abinda ya faɗa a wannan ayar kenan to ya samar mana da ɗaya daga cikin kalmomi guda hudu waɗanda Allah ya amfani da su a cikin alkur'ani kalmomi guda hudu ne kaga anan Allah ya ce asharatu shine al'alama idan aka ce ja'a asharatuha ana nufin ja'a alamatuha amma Allah sai ya kawo kalmar alaman a cikin alkur'ani da sunan asharatu wanda shine jam'un sa asharatu in ka dubi lisanul arab a mujallal na 5 shafin 78 yayi magana game da kalmar asharatu shay'i awailuhu asali da larabci idan aka ce asharatu ana nufin farkon abu shine asharatu wa minhu asharatu sa'a saboda kai sa ake kira asharatu sa'a saboda ana nufin me farkon abinda zai auku kafin sa'ar ƙarshen duniya abinda zai fara zuwa kafin duniya ta kare shi sa ake kiran shi asharatuha Allah ya ce faqad ja'a asharatuha abubuwan da za su fara zuwa sun riga sun zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da wannan kaga alkur'ani ya kawo mana wannan kalma to kalmomin kamar yadda muka ce sun zo kamar kashi hudu amma waɗannan kalmomi guda uku sunan za ka samu a cikin alkur'ani na ɗaya shine asharatu wanda Allah ya faɗa faqad ja'a asharatuha idan aka ce al-asharat ana nufin alamat to sai kalma ta biyu wanda ita ce amaratuha al'amara maimakon faqad ja'a asharatuha asharat Allah ya amfani da shi a matsayin alamar da mutum zai fara gani kafin duniya ta zo ƙarshe to sannan an samu kalma ta al'amara wanda ma ta zuwa hadisin manzon Allah al'amara ita ma al'alama idan aka ce asharatu ita ma al'alama don haka idan aka ce faqad ja'a asharatuha faqad ja'a alamatuha to kuma an samu kalma ta al'amara asali shine alwaqtul mahdud lokaci da aka iyakance ma abu shi ake nufi da al'amara almahduda da ka gani a lisanul arab to wannan ya zo ta hadisin manzon Allah wanda mun sani misali hadisin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda Sayyidina Umar ya karantar da mu bainama nahanu inda rasulillah wata riwayar ce bainama nahnu julusun, wata riwayar ma babu wannan kalma, bainama nahnu inda rasulillah, wata rana muna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin istala'a alaina rajulun, sai ga wani mutum ya kullo mana shadidu bayadis siyabi, yana da tsananin farin tufafi, shadidu sawadi sha'ari, yana da tsananin bakin gashi, la yura alaihi asaru safari, ba a ganin alamar tafiya a tare da wannan mutumin, wala ya arifuhu minna ahadin, kuma babu wanda ya san shi daga cikinmu. Kaga dai mutum ne ya taho majalisin annabi, amma kuma duk gari babu wanda ya san shi, kuma gashi a jikinsa ba alamar bako ne. Shi ne abinda sai na Umar yake nuna, domin idan bako ne, ai ya kamata in fararen kaya ka sa ka shigo gari, wannan kayan a ga sun zama dukun-dukun. Amma shi mutumin nan ya zo majalisin annabi, kayansa farare kal. Kuma idan bako ya shigo gari saboda yanayin tafiya a zamanin da, saboda kura ko kuma saboda wahalar tafiya, zaka ga kansa ma babu tsifa, kansa babu tsifa. Amma wannan ya taho majalisin annabi yana cikin tsafta da yanayi mai kyau, yana cikin tsafta da yanayi mai kyau, ba alamar da za ta nuna maka cewa baki ne. Ya ce hatta da nasa ila nabi, sai ya zauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, ya haɗa gwiwoyinsa da gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala faqizaihi, ya ɗaura tafukan hannuwansa akan cinyoyin manzon Allah, wa qala, sai ya ce, ya Muhammad akhbirni anil islami, ba ni labari game da addinin musulunci. Mala’ika Jibril ya yi waɗannan abubuwa ne saboda ya ja hankalin sahabbai, saboda ya ja hankalin sahabbai su saurari abin da tambayar da zai yi da irin amsar da za a ba shi. Saboda haka da yake shi ne malamin malamai, mala’ika Jibril shi ne malamin manzon Allah, shi ya karantar da manzon Allah. Kaga maganar ilimi, idan ana batun ilimi ka daina ma tunanin za ka haɗa wani da mala’ika Jibril, wane mutum? Ko shi manzon Allah, abinda Allah ya tabbatar, mala’ika Jibril ke karantar da shi al’amura na addinin Allah. Saboda haka mala’ika Jibril yana da hanyoyi na jan hankalin mutane, ba sai ya gaya musu ku saurara ba, akwai abin da zai kawai, dole ka saurara, dole ka ba da hankali. In ka ga malami yana faɗa yaya muna abu kaza, kai kana wasa, a to bai san, bai karanta hanyar ilimi ba ne. Wato abinda mala’ika Jibril ya zo da ya gane, da ya taho majalisin manzon Allah, sai ya shigo da irin waɗannan siffofi. Shigowansa kawai idanu suka dawo kanshi, shi yasa shi kansa Sayyiduna Umar yake ba da labarin abubuwan mamaki da suka gani, da ya zo da zai fara tambaya ga manzon Allah, ya Muhammad, a kaga kowa zai je ya ce, to wannan ko anya yana daraja ma annabin namu? Kaga za ka saurara ce, to ko dai mugu ne, bari dai mu sa ido mu gani. To haka yana so ne dama hankalinka ya dawo ka fahimci me yake tambayar manzon Allah. Akhbirni anil islami, ba ni labarin musulunci. Kala, sai ya bashi labari, bayan ya gama faɗa, kala sadaqta, sai ya ce ka faɗi gaskiya. To kaga nan ma ya ja hankalin mutane, kaga wannan bako ka yi tambaya an baka amsa, kuma ka ce an faɗi gaskiya, to kafi malamin ilimi kenan. To haka yake so, yana son dama hankalin mutane ya dawo. Shi yasa sayyidina Umar yake fa ajibna lahu, sai sahabbai wannan ya kalli wannan, wannan ya kalli, ana mamaki, me abin mamaki? Yas'aluhu wa yusaddiqu, shi yake tambaya kuma gashi yana gaskanta mai ba da amsa. To sai ya ce fa akhbirni anil imani, ba ni labari game da imani. Annabi ya bashi amsa, da ya gama kala sai ya ce sadaqta, ka faɗi gaskiya. Kala sai ya ce fa akhbirni anil ihsani, ba ni labari game da kyautatawa. Annabi ya ba da amsa, ƙarshe sai ya ce fa akhbirni anis sa'ati, ba ni labari game da sa'ar ƙarshen duniya. Kala sai Annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba. Wannan magana ce ta ilimi, ba wai dan Annabi ya gane mala'ika Jibril ba ne. Manzon Allah shi kansa bai gane mala'ika Jibril ba ne, don Annabi da kansa ya faɗa, bai gane ba sai da mala'ika Jibril ya tafi. wannan shi ya nuna maka ƙarfin ilimin mala’ika Jibril ya ɓaddasawu hatta manzon Allah bai iya gane shi ba. To lokacin nan da yake gaya masa mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il, wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sanin amsa ba, kada sai mala’ika Jibril ya ce, to na gane da ni da kai dubban mu san amsa ba kenan ko, fa akhbirni an amaratiha, to ka bani labari game da alamomi. Amma in ka lura da wannan kalman da ya kawo amaratu, kaga ba ita ce Allah ya kawo a cikin alqur'ani ba. Faqad jaa asharatu, shi yasa malamai suka ce ashe kalma ta al'amara ita ma ta inganta saboda annabi ya faɗa. Kuma wannan hadisin yana sahihul bukhari, yana sahihu muslim, yana babu bayanul iman wal islam wal ihsan, hadisin 28. Al-Imam Nawawi yace al-amaratu wal amaru hiya al-alamatu, da yake sharhin wannan hadisin zaka gane a sharh sahih muslim juz'i na farko shafin 58, haka kuma al-litafin an-nihayat fi gharib al-hadis na ibn al-athir a juz'i na farko shafin 67. Kaga mun samu kalma ta biyu, wancan kalma asharatu, wannan kalma al-amaratu, sai na uku al-alamatu. Al-alama, kalmar alama kanta ta zo game da bayanin ƙarshen zamani, ma ya dullo alashai don asali da larabci na aka ce alama shine abin da yake nuna maka wani abu, shine alama. Yana kamar yadda bayanin sai zo a lisanul arab juz'i na farko shafi na 216. Warada hadha al-lafzi, kuma wannan lafzi na al-alama ta zo a cikin alqur'ani, amma ta zo ne ta ƙira'a na biyu da aka samu, ƙira'ar Abdullah bin Abbas, Abu Huraira, Abu Malikin Al-Gifari, Zaid bin Ali. Dan akwai ƙira'a da aka yi suratul Zukhruf aya ta 61 da Allah yake magana game da Annabi Isa alaihi salam, wa innahu la ilmun lissa'ati, wannan ƙira'a guda kenan. Ƙira'a ta biyu, wa innahu la alamun lissa'ati, alamun ƙira'a ce ta Abdullah bin Abba da Abu Huraira. To tunda ya zo wa innahu la alamun, kaga alamatun kenan. Idan Allah ya ce Annabi Isa alamun lissa'ati, kaga yana nufin alama ce ta zuwan ƙarshen duniya, wato alama ce ala qurbil qiyama. Haka zaka gani a littafin tafsiri kaman tafsirin al-Imam Ar-Razi, shine tafsirul kabir wannan sura, suratul Zukhruf aya ta 61, zaka ga bayanin da malamai suka yi. Don haka wannan kalma al-alama ta inganta tunda ta zo a cikin nau'uka na ƙira'a da aka samu na ita ayar al-Qur'ani. To don haka yasa sai a ce alamatu sa'a ko alamatu sa'a, alamomin ƙarshen duniya. Kuma zaka ga wannan bayanin ma a lisanul arab yana mujallar na farko shafin 291. Misali aya da muka ga aya suratul an'am, aya ta suratul an'am, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu,
hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها لم تكن
من قبل أو كسبت
في إيمانها كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إلا منتظرون.
wannan aya ta 158 ta suratul an'am kenan. Wannan ayar ita ta bamu kalma ta hudu, kalma ta hudu wanda dama iyakansu kenan, kalmomin da suka zo a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah. Idan ana magana a kan ƙarshen duniya, ko a ce asharatu sa'a, asharatu sa'a, kalma ta asharatu kaga ta zo ayan nan da muka karanta. To sannan kuma yazo da amaratu sa'a yazo da amaratu sa'a wanda shine muka samu ta hadisin sayyidina Umar bin Khattabi wanda malaika Jibril da kansa yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa to sannan kuma tazo da alamatu sa'a wanda aya ta alqurani ta dauko wannan a kira'a da aka samu ta aya ta 61 ta suratul zukhruf wannan ya nuna cewa ana kiran sa alamatu sa'a idan kace alamatu sa'a bai lafi ba na karshen su idan kace ayatu sa'a saboda wannan aya hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika idan aka ce ba'du ayati rabbika sashin ayoyi na Allah wata ana nufin asharatu sa'a wannan babu shakka in ka dubi tafsirin al-kashshaf na imamu zamakshari da yake fassara ita wannan aya ta suratul an'am ya ya tabbatar da wannan hakanan al-imamu razi shima littafin tafsirul kabir ya tabbatar da wannan abinda shi al-imamu razi ya faɗa ajma'u ala anna al-murad bi hadhihi al-ayati me Allah yake nufi da auya atiya ba'du ayati rabbika ba'du ayati sai ce an samu ijma'in malaman tafsiri ma'anarsa alamatul qiyama ma'anarsa shine alamomi da suke nuna kiyama ta zo karshe duniya ta zo karshe alamomi shine ake nufi da al-ayatu don haka da yawa idan ka ji Allah yana maganar aya yana maganar ma'anar alama ne ma'anar alama shine ake nufi da aya to wannan shine bayani na uku sai abu na hudu mu lura da wannan aya da muka karanta har yanzu suratu Muhammad Allah ya ce faqad jaa asharatuha ai alamominta sun riga sun zo ya kamata mu lura da wannan kuli Allah tabaraka ta'ala yana magana akan sa'ar karshe sai ya ce faqad jaa asharatuha alamominta sun riga sun zo to don haka yasa ba shakka musulmi ya zauna da shiri kawai shi ne saboda Allah yana cewa alamominta sun riga sun zo a cikin alqur'ani yana gaya wa annabi tun manzon Allah bai bar duniya ba bare kuma yanzu mun samu shekara 1400 a bayan manzon Allah Allah ya samu gane annabi yana da rafi Allah ya ce faqad jaa kana muna karantawa faqad jaa asharatuha alamomin sun riga sun zo to amma kar ka dauka duka ne saboda alamomin sa'ar karshe suna da yawa don haka sai malamai suka kasa su kashi biyu akwai waɗanda an tabbata sun riga sun auku sannan akwai waɗanda an tabbatar ba su riga sun auku ba in ka dubi littafai da aka rubuta akan asharatu sa'a zaka gani hakanan sharhin waɗannan hadisai misali Fathul Bari na Ibn Hajar ya mujallar na 13 shafin 485 da sauran littafan malamai da suka yi sharhin hadisi don haka idan aka ce faqad jaa asharatuha alamomin sun riga sun zo kar ka dauka sun kare ne ba su kare ba alamomin tashin kiyama kamar yadda wani hadisi ke faɗa kamar wuri ne kamar misali zubin carbi in ya tsinke sai ka ga wato ƴaƴan sun zube gaba ɗaya wannan yana bin wannan to haka sa'ar ƙarshe ke zuwa wannan in ya faru to wancan zai biyo bayansa to amma dai Allah ya tabbatar mana alamomin sun riga sun zo kuma Allah yana faɗa ma annabi Muhammad ne to wannan shi yasa ake cewa alama ta farko ta bayyanar sa'an ƙarshen duniya mecece alamar farko ita ce bayyanar manzon Allah ai shi yasa kaga ita wannan sura ake kiranta suratu Muhammad dama sura ce da Allah ya ware saboda bayanin me abinda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi jihadi to gashi a cikin ta annabi Allah yake cewa alamar ƙarshen duniya ta riga ta bayyana to kuma da jin haka manzon Allah ya san cewa zuwansa Allah yake mana ishara da cewa alamar tashin kiyama ne. Da Allah ya ce wa mutanen Makka, ai alamar ƙarshen duniya ta riga ta zo, kuma bai faɗa ba, bai bayyana me alamar ba, in banda wancan aya iktarbatis sa'atu wa shaqqal qamar. Allah ya ce faqad jaa asharatuha, alamar ƙarshen duniya ya riga ya zo. In ka duba sai ka ga menene alamar ƙarshen, sai manzon Allah ya ce au aini ne kaina alamar ƙarshen duniya. Manzon Allah ka san ya fi mu ilimi gaba daya, manzon Allah ya fi mu ilimi. To dan haka zaka ga hadisi da aka samu daban-daban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali don al-Imam Bukhari ya yi babi sai ya jera hadisan wasu daga riwayoyin, haka nan al-Imam Muslim. Misali ya kawo hadisin Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, ya al-Imam Bukhari ya kawo hadisan nan a babul li'ani, hadisi na 5301. Sahal bin Sa'd ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu ana was-sa'ata hakaza. Manzon Allah ya ce Allah ya aiko ni da sa'ar ƙarshe kamar haka. Manzon Allah sai ya daga yatsu guda biyu ya nuna masahabbai da manuniya da ta tsakiya. Manzon Allah ya ce kamar haka. In ka dubi yatsar ta tsakiya da manuniya, zaka ga manuniyar ita ke kusa da yatsa ta tsakiya, babu yatsar da ta kusa da tsayinta sai dai wannan. To amma duk da haka bata kai ba, akwai tazara tsakani ɗan kaɗan. To shi ne abinda manzon Allah yake faɗa, babu abin da ke tsakani na bayyanata da bayyanan ƙarshen duniya sai ɗan kaɗan, kamar tazarar da take tsakanin manuniya da kuma tsawon babbar yatsa. Wannan riwaya ta Sahal bin Sa'd as-Sa'idi ya kawo. Akwai babi musamman da Imam Bukhari ya yi da sunan babin kenan, bu'istu ana was-sa'a sunan babi, saboda haka sai kawo waɗannan hadisan. Ya kawo hadisin Sahal bin Sa'd, sai ya kawo hadisin Abu Huraira, shi ma ya ba da labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu ana was-sa'atu kahataini, Allah ya aiko ni da sa'ar ƙarshe, da ni da sa'ar ƙarshe Allah ya aiko mu. Saboda sa'ar ƙarshe ita ma aikin Allah ne, Allah zai aiko ta lokaci ne mai zaman kansa. To sai Annabi ya ce da ni da sa'ar ƙarshe, wato sai ya zamanto kahataini kamar biyun nan ne, sai ya ce yani isba'aini. Sannan kuma Imam Bukhari sai ya kawo hadisin Anas bin Malik, wanda shi ma duka waɗannan sahabbai sun ba da labarin wannan kalma daga bakin manzon Allah. Haka nan al-Imam Muslim ya ruwaito wanda wasu daga cikin hadisan, kamar hadisin Anas bin Malik yana Sahihu Muslim hadisin 2951, bayan ya kawo shi. Kuma al-Imam Muslim ya kawo hadisin Jabir, duk da yake ba a wannan babin ba ne, Jabir bin Abdullah yana bayanin hudubar manzon Allah sallallahu alaihi, idan Annabi zai yi huduba galibi sai ya faɗi wannan kalma. Idan Annabi zai yi huduba yace ka anni anzuru ila isbu'ai rasulillah, Jabir yace kamar yanzu ne gani ina kallon yatsu biyu na manzon Allah, kamar yanzu ne, wato kamar ina ganin Annabi a yanzu dinnan. Ashar bil musabbiha wallati taliha, Annabi ya nuna manuniya sai ya nuna yatsar da take bin wannan manuniyar. Wa huwa yaqulu, sai Annabi yana cewa bu'istu ana was-sa'ata ka hadhihi min hadhihi, wannan hadisin Jabir kenan, Jabir bin Samura, Allah ya aiko ni da sa'ar ƙarshe kamar yanda wannan yatsa take da wannan, wato muna kusa, tazaranmu ba yawa. To idan Annabi ya tafi, abinda zai rage ma duniya ta ƙare bai wuce ɗan tsakanin nan wanda ke tazaran tsawon babban yatsa, ta inda babban yatsa ya fi ƙaramin manuniya ba. Annabi sai yana faɗin haka, jama'a baina isbu'aihi as-sababa wal wusta, wannan Jabir bin Samura yake faɗin haka. To kuma akwai Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda shi ma ya ruwaito hadisin, shi ne wanda yake tabbatar da duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sa'ilin da Annabi zai yi huduba to sai ya faɗi wannan kalma. zaka ga annabi ya daga murya idanunsa sun canza ya daga murya manzon Allah yana fadi bo istu ana wasa'ata kamar saboda annabi ya sani shine kadai ya rage ma duniya ta tashi domin in Allah bai aika annabi Muhammad duniya ba za ta kare ba to gashi yanzu Allah ya aika annabi magana ta kare tunda Allah ya aika annabi kaga kenan mu jira karshen duniya kawai to kaga waɗannan hadisai ga sunan waɗanda aka samu daga sahabban manzon Allah akwai riwayar Wahab bin Abdullah as-Suwa'i wani sahabi da ake kiransa Abu Juhaifa shi ma riwayar sa ta inganta zaka ganta Fathul Bari a mujallar na 11 shafin 357 Ibn Hajar yace wa qila al-ma'ana laysa bainahu wa bainaha nabiyyun me annabi yake nufi da cewa an aiko ni da sa'ar karshe tare wato manzon Allah yana nufin bayan ya tafi babu wani annabi da zai zo bayan annabi ya tafi babu wani annabi da zai zo sai duniya ta kare kawai shi yasa sai annabi yake misalin kansa da sa'ar karshen duniya in ka dubi littafin at-tazkira wanda al-imam al-qurtubi ya rubuta akan alamomin tashin kiyama yace hadha al-hadith taqribu amri as-sa'ati wala munafata bainahu wa bain qawlihi misali wancan hadisin na mala'ika jibrilu da yake tambayar manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
yake ce masa ba ni labari game da sa'ar karshe sai annabi yace mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'ili wanda ake tambayar sa bai fi mu tambaya amsa ba to kuma gashi annabi yana cewa da ni da sa'ar karshe an aiko mu kamar haka to zaka dauka kamar ko annabi ya warware maganar sa a'a al-imam al-qurtubi yace bai warware maganar sa ba abinda hadisin yake karantar da mu laysa bainahu wa baina sa'ati nabiyyun babu wani annabi da zai zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama laysa baina sababa wal wusta usbu'un ukhra kamar yadda ka san tsakanin yatsun nan babu wata yatsa daga manuniya sai ta tsakiya to haka tsakanin annabi da kiyama babu wani annabi tunda manzon Allah ya zo to a jira tashin kiyama kuma ba shakka bayyanar manzon Allah babban alama ce shi yasa annabi yake shi yasa Allah ya faɗa mana a wannan ayar faqad jaa asharatuha alamomin sa'ar karshen ai sun zo Allah fa yake ga makafiran Makka alamomin sa'ar karshe sun riga sun zo kaga kenan ya gwada bayyanar manzon Allah alamar tashin kiyama ne sannan kuma bayan bayyanar manzon Allah fa annabi yana da dai Allah ya ba da wata mu'jiza wata ya tsage gida biyu saboda ta Allah ya saukar da aya iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar kaga nan ma ya tabbatar da wata alama guda don haka idan aka ce ashratuha a matsayin jam'u ai alamomin sa'ar karshe sun zo to ba shakka zuwan manzon Allah yana ciki saukan alqur'ani yana ciki tsagewar wata yana ciki akwai alamomin sa'ar karshe wanda sun riga sun tabbata sun riga sun wuce to waɗannan su ne Allah yake magana a kai ba wai duka ba ne don haka ana samun ragowar alamomi waɗanda suke aukuwa game da tashin kiyama Allah madaukake ya inganta imaninmu Allah ya kyauta ƙarshenmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب